Kullum ina ga tafiyar ki inda kamar a yi mana aure.